Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najer za iya jin mu ta gidajen radio amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
To masu sauraro assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa na samun nasarori a ayyukan ta sa gaba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Sai dai ya koka akan yadda kafofin yaɗa labarai ke labarta ayyukan gwamnatin. Shugaban yana magana ne a jiya Asabar salin da yake wa wani gangami jawabi a Florida. Cincirin da magoya bayansa ne suka taru a tashar jirgin saman da ke Melbourne na Florida, inda suke kowan jinjina salin da yake musu jawabi. Wasu su ma na ɗauke ne da kwalayen da suka rubuta muna son ka sake dawowa kai tsaya takara a shekarar 2020 idan lokaci ya yi, duk da yake ya kama rigar mulki ne a ƙasa da wata ɗaya tak. A cikin jawabin nasa, shugaban ya sake maimaita yawancin kalamansa da ya yi game da kafofin yaɗa labarai. Salin da ya kwaye sama da sa'a ɗaya yana jawabi a taron manema labarai da aka yi a fadar White House ranar Alhamis inda ta gabata. Ya ce yawancin kafofin yaɗa labarai na Amurka ba sa bayar da labarin ko gaskiya sai na ƙarya. Ya ce domin ko sautari ma majiyarsu mai rauni ne. Ya ce kafofin yaɗa labarai su ne babban matsala. Kana ya zayyana wa taron irin nasarorin da gwamnatin nasu ta samu a cikin ɗan ƙanƙanin lokacin da ta kama ragamar mulkin ƙasar. Ƙasar Rasha ta ce tattaunawar zaman lafiya da aka yi zagaye na biyu a Kazakhstan game da samar da zaman lafiya a Siriya abu ne da za a ce an yi nasara a kansa. Wannan kalamin da ya fito ne daga bakin wani babban jami'in harkokin wajen ƙasar ta Rasha a jiya Asabar. Babban darakta a ma'aikatar harkokin waje mai kula da harkokin gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen arewacin Afirka, Sage Vashinim, ya faɗa wasu kafofin yaɗa labarai na ƙasar ta Rasha cewa tattaunawar da aka yi a Astana wani muhimmin mataki ne da zai kai ga cimma ƙarshen rikicin ƙasar ta Siriya. Ƙasashe uku dai da suka tsaya wajen tsara wannan tattaunawar wato Rasha da Iran, masu goyon bayan gwamnatin ƙasar ta Siriya, da kuma Turkiya mai goyon bayan wasu daga cikin 'yan tawayen na Siriya su ne suka shirya wannan tattaunawa a Kazakhstan bayan ita kanta ƙasar da ta ɗauki nauyin wannan baƙunci. Sauran waɗanda suka halarci taron sun haɗa da wakilai daga Damascus, sojojin da ke adawa da ƙasar ta Siriya, Majalisar Ɗinkin Duniya, sai dai sauran masu ido kamar su Amurka da Jordan su ma sun halarci taron. Mahalarta taron na wannan karon a Kaza, babban birnin ƙasar, ba su da yawa kamar waɗanda suka halarci na farko da suka gudanar a Astana a cikin watan Janairun da ya gabata. To sai dai ba cin matsaya ba na ƙarshe, kuma ba wata tattaunawa ta kai tsaye tsakanin gwamnatin Siriya da 'yan tawaye. Sai dai duk da waɗannan matsalolin, jami'in ƙasar ta Rasha ya ce akwai haske game da wannan tattaunawar, kuma suna da yaƙinin cewa gaba za ta yi kyau. Jagoran tawagan ƙasar Rasha a wajen wannan tattaunawar, Alexander Lavrentiev, ya ce na san zai ɗauki lokaci kafin a samu tattaunawa ta kai tsaye tsakanin gwamnatin Siriya da 'yan tawaye, amma dai an fara samun yarda tsakanin ɓangarorin biyu, domin da farko suna sukan lamirin juna ne ai, amma na san sannu a hankali za mu wuce wannan matakin, in ji Lavrentiev ɗin. Nan ba da jimawa ba ne ake sa ran shugaba Donald Trump ya sake fitar da wasu suke babban umarnin shugaban ƙasa da zai hana baƙin haure daga ƙasashen nan bakwai waɗanda galibinsu musulmai ne shigowa, kuma ana sa ran wannan karan za a aiwatar da su ne ta hanyar da za a kaucewa ruɗani wanda ya kawo yunkurin farko cikas da ya hana matafiya ƙasar waje damar isowa nan cikin Amurka. Sakataren kula da harkokin cikin gida da tsaro ne na Amurka, John Kelly, ya furta hakan. Kelly dai yana magana ne a gefen taron harkokin tsaro da aka gudanar a Munich na ƙasar Jamus lokacin da ake tattaunawa akan yadda za a shawo kan matsalar ta'addanci a dufaɗin duniya. Kelly ya ce a cikin sabon umarnin da ake sa ran shugaba Trump ya fitar, wannan karin ba zai hana 'yan ƙasar waje da ke da izinin aiki cikin Amurka damar sake shigowa ƙasar ba bayan sun yi tafiya. Ya ce haka kuma ba zai hana masu shigowa Amurka, musamman waɗanda suka riga suka iso a lokacin da dokar ta fara aiki. Ya ce shugaba Trump zai tabbatar cewa umarnin bai rutsa da kowa ba salin da zai yi tafiya zuwa wata ƙasa a lokacin da za a fitar da wannan umarnin. Kele ce ba mamaki a fitar da wannan dokar zuwa gobe yadda shugaba Trump ya bayyana ko kuma cikin wannan satin. Shi dai umarnin farko tuni aka jingine shi gefe guda bayan kotu ta bada umarni akan ranar ta bada umarnin hakan a ranar 27 ga watan jiya. Jami'ai daga Fadar White House suka ce an samar da wannan dokar ce domin hana 'yan ta'adda kawo hari a nan Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A aikinsa na farko zuwa wata ƙasa tun sa'ilin da ya zama mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya ce Amurka za ta ba dukkan goyon bayan da ya dace ga ƙungiyar tsaro ta NATO. Sai dai Pence ya gargaɗi sauran ƙasashen Turai ɗin da su ma wajibi ne su ba da nasu gudunmawar ta kuɗi ga ƙungiyar. Pence ya ce na kawo muku wannan albishir ɗin cewa Amurka na ba ku tabbacin cewa tana goyon bayan ƙungiyar NATO ƙwarai da gaske. Mataimakin shugaban ƙasar dai yana magana ne sa'ilin da yake jawabi a taron harkokin tsaro da aka gudanar a Munich jiya Asabar. Pence ya sake maimaita cewa ina kira gare ku sauran ƙasashen Turai da ku miƙe tsaye wajen ganin ba ku yi ƙasa a gwiwa ba domin tallafawa ƙungiyar ta NATO, kuma za ku yi haka ne ta kashe-kashe biyu daga cikin abin da kuke samu a harkokin tsaro a cikin ƙasar ku. Ya ce shugaban Amurka yana fata sauran waɗanda ke cikin wannan ƙungiyar su zama masu cika alkawari kuma su cika alkawari game da wannan ƙungiyar ta NATO domin cimma burin wannan ƙungiyar, kuma ina gani yanzu ne lokacin yin hakan. Da kuma ya taɓo batun ruɗin da gwamnatin Trump ta shiga game da batun Rasha, sai Pence ya ce Amurka za ta ci gaba da ganin Rasha ba ta kauce wa yarjejeniyar da aka cimma ba na MIX, musamman na ganin cewa ba a ci gaba da samun tashin hankali ba a Ukraine. Kai har kwanan gobe Amurka za ta zura wa Rasha ido akan wannan batu har sai an cimma matsaya da iri ɗaya cikin ɗaruruwan mahalarta taron da suka saurari mataimakin shugaban ƙasar Amurka har da ministan harkokin ƙasashen waje na ƙasar ta Rasha, wato Sergey Lavrov, kuma shi ma ya yi jawabinsa ne jim kaɗan bayan da Pence ya kammala nasa jawabin. Kuma kalaman farko da ya yi shi ne cewa yanzu duniya na cikin yanayin canji ne fa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da layin zu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Shirin na yau zai duba zaben kananan hukumomi ne da aka gudana a jihar Yobe, sai kuma wanda za a gudana a jihar Gombe. Kana mu kawo muku bayanin shin wane ne zaben shugaban kasar Somalia, inda lokaci mu gutsuro muku abin da yasa jihar Katsina har yanzu ba ta gudanar da zaben kananan hukumomin ta ba tunda ta zo kan karagar mulki. To idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun gutsuro muku batun zaben jihar Yobe wanda babban jam'iyyar adawa PDP ta ke shiga. To an yi zaɓe dai an gama wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin wata ƙungiya mai zaman kanta wadda ta sa ido a wannan zaɓen, kuma ga yadda tattaunawar tasu ta kasance.
Ni sunana kuma Ali Abacha, ina wakiltar ƙungiya da aka zo nan jihar Yobe mu zo mu duba zaɓen nan inda ya wakana. Lallai kuwa an yi zaɓuɓɓuka, amma sun akwai wasu fati da ba su yarda da manufan wannan sai ɗin ba sun fito da kansu, amma dai wannan ba zai hana a yi zaɓen ba. Amma zaɓe an yi ta lafiya, ba wani kashe-kashe, ba wani bace-bace. Duk mun tura mutanenmu a zone guda uku, zone A, B, C. Duk ne zaɓe an yi sa. Amma kan ko duk a wani lokaci zaɓe a Najeriya yana buƙatar wayarwa. Har yanzu mutane ba su cika damuwa da zaɓuɓɓuka ba. Za ka ga ran zaɓe wani suna kasuwanci, wani suna ciniki da sauransu. Amma duk da haka zaben da ya yi a nan Yobe an yi ta kowa masai jami'i ba su ake su da ya kamata ka kafa party ka kawo offices. Yana da kyau lokacin zabe ya yi ka zo ka fadakar da jama'a da manufofinka da abin da za ka ba mutane ka jayi rayansu don su fito ranar zabe su kara kuriya ga wanda suke so. Amma dukkan wani lokaci 'yan jami'a na party za ka gan su ba su damu da wannan sha'ani ba. To shi na kowane tari za ka ga zaɓuɓɓukan da ake yi jama'a ba su damu ba ba su fito su yi zaɓe inda ya kamata ba.
Kamar ku kungiyoyi da kuka sa ido kan wannan zaɓe za ku kai ku nawa ne?
Kungiyoyi da muka sa zaɓe muka kai kusan 25.
To ga wasu dai sun nuna cewa kamar su ba su amince da wannan bayanai da kuka gabatar wa manema labarai ba. Me za ka ce game da?
To ai abin da za ka duba dama akan mutum 23 ko 25 mutum biyu ko suka ce ba sai da ba da wai demokarasiya kenan. Bayan za ka kasa mu duka daidai. Amma mun san dai mafi rinjaye mu ne masu yawa cewa wannan zaɓen ta yi kuma mai da wannan communication da wannan sakatar mai karanta.
Akwai kamar abin da kuka fuskanta na maguri haka nan da sauransu?
Ah mu dai inda muka kike wani ba wani abubuwa na maguri illa ne abin da muke magana akan rashin fitowa na jama'a. Wannan kuma muna kira gwamnati da INEC da party su kan tsaya su zo su gyara wannan abubuwa.
A can jihar Gombe ko ranar Asabar mai zuwa ne idan Allah ya kai mu za a gudanar zaben kananan hukumomi. Kuma ga abin da gwamnan jihar Alhaji Hassan Dan Kwambo ke cewa game da zaben mai zuwa. Shi ma ɗaya daga cikin shugabannin matasan jami'ar APC na jihar Gombe, Shafiu Idris, ga abin da ya shaidawa Abdulwahab Muhammad game da kiran da yake wa jami'arsu musamman matasa akan wannan zaɓe.
To mu matasa mun yi shiri domin ba da gudummawa a harkan wannan zaɓe 100%. Kuma mun ji daɗi kamar yadda aka yi kira da cewa za a yi zaɓe haƙƙi da gaskiya saɓanin yadda ake yi a baya. To kwanaki shekarun baya da sauransu za a yi zaɓe waɗansu wajaje ma ba a yin zaɓen. To amma yanzu gashi an tabbatar da cewa za a yi zaɓe. To lalle muna jin hankalin matasa da cewa su fito su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. Kuma muna sake kira ga su hukumar zaɓe na jiha domin su ba da haɗin kai wajen fito da kayan zaɓe yadda ya kamata kuma da iso da su a kan lokaci. Kuma da kawo su cikakku kamar yadda dokan zaɓe ta tanada. Yara APC mun shirya sosai domin tinkarar wannan zaɓe. Ba ma mu ba hatta kwakwakwunmu ma na sauran jam'iyyu daban-daban su ma sun shirya domin tinkarar wannan zaɓe. Saboda wannan zaɓe babban zaɓe ne gaskiya. Saboda kansila da ciyaman su suke kusa da talaka. To don haka baya ga shirin mu da muka yi a matsayinmu na shugabannin jam'iyya. Ina kiran su mutanen gari domin su ba da haɗin kai su fito kansu da kwakwatansu domin su zo su jefa wannan zaɓe ɗin. Saboda zaɓe ne mai mahimmanci kuma ina sake kira ga jami'an tsaro domin su zo su ba da haɗin kai saboda zaɓen nan ya tafi cikin nasara da kwanciyar hankali.
To a cikin shirin da ya gabata mun ce za mu kawo muku takaitaccen bayani akan zababben shugaban kasar Somalia wanda ya taso daga nan Amurka kuma ya kada shugaban da ke kan karagar mulki kuma shugaban ya amince da wannan sakamakon zaben nan take shin wai wane ne Muhammad Abdullahi Farmajo abokin aikin mu na sashen Somalianci Harun Maruf Hassan ya tattauna da wani na hannun damar sabon shugaban wato Abdullahi Mahmud Sheke Harun ya fara tambayan sa ne shin tun yaushe san wannan sabon zababben shugaban
The new president of elected president of Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo I have known him for than 30 years and he is a patriotic really and he's a hard worker he's a visionary leader he's a charismatic leader
Na jima da sanin zababben shugaban kasar Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo domin kuwa na san shi sun sama da shekaru 30 kuma mutum ne mai kwazo da hangen nesa Ina da kwarin gwiwa cewa zai kai kasar Somalia akan tudun na tsira musamman ma kan waɗannan ƴan ta'addar wato al-Shabab ina mai tabbacin cewa za mu samu gwamnati mai kyau a kasar fiye da wadda ta sauka
Da Harun kuma ya tambaye Muhammad Sheke me ya bambanta wannan zaben shugaban da sauran waɗanda ya kayar a wannan zaben
He is very different from the other leaders. The other leaders has been also done a good job, but what he differs from the other leaders is enjoys the overwhelmingly support of the Somali people.
A gaskiya shi ya sha bamban da shugaban da ya sauka duk da yake shi ma ya taka rawar gani amma dai kuma ina tabbatar maka wannan yafi wanda ya saukan kuma karka manta Wannan ya samu goyen bayan mutanen kasar Somalia fiye da kowa. Ko ba komai wannan zai kara masa kwarin gwiwa ganin ya iya bakin kokarin sa na ganin ya kai kasar ga tudun na tsira. Musamman matsalar tsaro da yaki da kungiyar Al-Shabab. Karka manta yaki da wannan kungiyar ta Al-Shabab ba aiki ne na gwamnati kadai ba. Da yake yana da goyen bayan jama'a dan haka za su taimaka masa kwarai da gaske domin ganin an kawar da su. Kuma lokacin da ya taba zama prime minister na tsawon watanni 7 ya nuna alamun cewa zai iya kawar da wannan kungiyar ta al-shabab wannan na ɗaya daga cikin abinda ma ya sa yayi nasarar zaben kuma gashi mutum ne wanda ba shi da kabilanci ko kadan
Hari Layo Haruna ya ce wa Muhammad Sheke tunda ya ce ya taba aiki da shi to wani irin shugaba ne yake jin kasar Somalia suka zaba
I was a member of his cabinet as a deputy prime minister and minister of defense for that important position, I was very close working relationship with him day and night.
Sai kuwa domin na rike makamin mataimakin prime minister kuma ni ne ministan tsaro a lokacin da yake prime minister din. Don haka wannan ya sa kusantata da shi. Mun yi aiki kuddukud na ji dadin haka domin kamar yadda na faɗa maka mutum ne da ya san ya kamata. Kuma ko kafin wannan lokacin mun taba aiki a ma'aikatar harkokin waje wani lokaci a can baya gaskiya a yanzu ƴan kasar ba su yi zaben tumin dara ba domin kamar yadda nace maka yana da kurjini gashi ba shi da kasala ko kadan sannan mutum ne mai kishin kasar sa kwarai da gaske kuma na san ko baya ga yaki da kungiyar al-shabab na san zai yaki cin hanci da rashawa da yake ɗaya daga cikin abin da ke kawo wa kasar koma baya
jihar Katsina da yana ɗaya daga cikin jihohin da tun kafa sabuwar gwamnatin jami'ar APC har yanzu bata gudanar da zaben kananan hukumomi ba abinda wasu ƴan jihar suka yi ta korafi a kai wannan ya sa wakilin sashen Hausa da ke Katsina Zaharuddin Sani Huntuwa ya tattauna da masu ruwa da tsaki a wannan zaben kuma ga dan kadan daga cikin tattaunawarsa da shugaban hukumar zaben jihar Malam Ibrahim Bako
to shi zabe dole ne zaben lokaci sai dai akwai tsare-tsaren da ake yin shi dole in mutum zai zabe akwai ka'idojin da ake bi akwai dokoki da ake bi akwai sharuɗi da sai an cika su sannan ai zabe kuma za ka ga cewa su ainihin jam'iyyu suna da rawar da suke takawa wajen wannan abu dan sai ma har sai an ba su lokaci za a fito da jadawalin da za a gudanar zabe kuma a gaya musu yanzu kusan shekara 2 kenan har yanzu ba a zabe ba to ka san mutane da yawa za su ta tambaya menene dalili to akwai dalilai da yawa musamman dai lokacin da wannan gwamnati ta shigo yadda ake gudanar da kananan hukumomi a jihar nan abin sai wanda ya gani kusan ma dai mu abin da muka dauka ba su baka da wani chairman na local government da zai iya sayan panadol bukata haka ta kama a karamin hukumar shi saboda bai da kudin albashi ma ba su iya biya aka tashi aka ce to dole in za a yi zaben karamin hukuma to sai an gyara karamin hukuma sai an dawo mata da martabar ta tukunna
to sai dai ba iyakar tattaunawar kenan ba kuma akwai sauran jama'a da suka yi bayani kamar yadda muka ce muku masu ruwa da tsaki a wannan zaben a cikin shirin mu na gaba za ku ji ko su wane ne kuma me suke cewa Yanzu Amadu wakilamu da suka hada da Harun Dauda biyu Abdulwahab Mohammed Zahradin Sani Huntuwa sai Sarfilu Ashungume da Harun Maruf na sashen Somalianci da Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
Arik Airline shine kamfanin zirga-zirgar jiragen sama mafi girma a Najeriya da kuma yayi ta fama da matsaloli iri daban-daban kama daga gazabiyan albashi da direbobin jiragen sama suka ce suna bin dubban dubatin daloli ya zuwa sauran matsaloli bisa abinda gwamnatin Najeriya ta kira tangal-tangal din da kamfanin ke yi na faman durkushewa kamfanin gwamnatin Najeriya da ke sayan bashi tare da sarrafa kadarori wato Asset Management Company of Nigeria AMCON ya amshe jallagamar Arik Air din. Na nemi martanin mataimakin shugaban kamfanin Arik Air Captain Ado Sanusi.
Eh to a cikin gaskiya AMCON sun zo don nuna mana wata takarda daga kotu ta ba su izini kuma akan doka cewa za su karbi gaban mulkin Arik Air. So mu kuma da muka duba takardar muka ga cewa gaskiya takardar tana da muhimmanci sai muka karbi takardar kuma muka yarda da abin da suka ce amma za mu kalbanci wannan abin da kotu ta yi a kotu. Mu ma za mu je mu tabbatar kotu ta ji jawabin mu.
Wannan kamfanin naku yana dab da durkushewa ganin akwai batun albashi da kuma dimbin bashin da ya masa yawa. Gaskiya ne wannan?
Eh to ka san akan kowane company akwai lokacin da company zai zama yana cikin wahala yana cikin matsaloli kala-kala gashi haka mu kanmu company da muke aiki a cikin wannan wuri mu ma muna farfadowa daga wannan recession da aka shiga
yadda wasu kamfanonin jiragen sama a Najeriya suke barin ma kasar suke komawa sauran kasashen Africa ta yamma irin su Ghana dangane da wahalhalun tafiyar da al'amarin da kullu na kamfanin jiragen sama kuwa Arik Airline shi ya kuke ganin wannan al'amari
akwai matsaloli da yawa a harkar sufurin jirgin sama a ƙasar nan idan ba a tabbatar an gyara matsalolin nan ba su za su ci gaba da faruwa a tabbatar cewa an ba duk wani harkar wani kamfanin harkar sufurin jirgin sama na ƙasar nan an ba shi dama yanda zai bunƙasa kuma gwamnati za ta taimaka masa ya bunƙasa.
Binciken da na gudanar a biranen Lagos da Abuja ya nuna tun farkon kafa kamfanin Arik Air na fama da matsalar kuɗi sosai kamar yadda ƙwararre kan sha'anin jiragen sama kuma ɗaya daga cikin tsofaffin ma'aikatan Arik na farko a Najeriya Usman Bala ke shaida min.
You cannot understand the financial strength na Arik don saboda muna aiki directly da bankuna to ba mu sani ba a lokacin shin bankunan suna yi ne for security da safety na kamfanin ko kuma akwai wani abu daban amma tun asali banki na nan customer yana nan za ka biya banki ka zo a baka ticket kafin ka je ka hau jirgi a most of the stations na Arik da na sani muna operate
kuma kadin haka ne kamata ya yi zama
mostly idan kaga banki suna operating a irin wannan to maybe kudin su a ciki za ka ga cewa they are very careful a sai kudin direct ticket din directly a gurin su but in most operations zaka ga sai dai bankuna sai dai idan an yi self banki fi collecting for safekeeping amma ba ka biya directly to the bank ba yawanci zaka ga irin wannan in ka gani to gaskiya bankin akwai kudin su da ba sa son ne bi daga cewar sun bata to Arik sun zo with new aircraft da muke kira Tiaroba ni tunda na shigo aviation shekara 20 an taba ganin kamfanin da yace sabon jirgi wa sai Arik sabo gadagau aka zo aka fara operation da Tiaroba to kuma in aviation for you to operate a brand new aircraft in the operations of Nigeria it will take you a minimum of 24 years cover that money
so
ka gani an bude Arik around 2006 2007 muka fara har yanzu zaka ce bai shekara 10 ba sha to ka gani yanzu wayannan jiragen tun ba kai ko ina ba kamfani ya kai bankrupt to ya kike accept kaga dama akwai question mark kin asali a cikin harkar kenan actually ni abin da na duba kenan maybe dama online aka shiyo jiragen maybe kuma su leso din akwai wani agreement da mu ba mu sani ba wanda aka operating da waye zaka ga other sector yun service providers zaka ji suna bin bashi manyan kuɗi zaka ji masu mai ne zaka ga su kansu su fan su waye duka suna bin Arik manyan kuɗi to if other airlines can pay their money me yasa Arik ba za su iya biya ba kuma suna da jiragen nan sabbi suna da jiragen nan sababbi kuma suna operating almost all the routes in Nigeria, including some West Africa and even Europe.
Amma mataimakin shugaban kamfanin na Arik Air, Captain Ado Sanusi, ya ce sufa bai kamata a ce suna dab da durkushewa ba.
UI company na dab da durkushewa ya kamata kenan ya zama cewa company ne baya biyan albashi, baya biyan basussukan shi, kuma baya ma abin da ya kamata. Mu ko kafin a karbi kamfanin muna harkar jirgin sama wajen guda 40 zuwa 80 akan kowace rana, kuma mun biya ma'aikata har zuwa watan Disamba, kuma muna biyan basussukan da ake bin mu. Muna da matsala kwarai, ba wai ba matsala ba, ai akwai matsala amma batun dukusha ba ta.
To shin me amshi wannan kamfani ke nufi ga tattalin arziki ga kwararre Malam Yushewu Aliyu?
Abin da yake nufi bai saba abin da ya shafi kamfanin jiragen sama ba, waɗanda saboda tsadan dala da kuma tsadan abubuwan da su gudanar da ayyukan su suka dauke jiragen su zuwa wasu kasashe makosan mu, saboda ba za su iya ci gaba da home parati da ke damun tattalin arzikin ba, bai bar talaka ba, bai bar kamfanoni ba. Kasan wannan kamfani na jiragen sama to abu ne wanda yake bai da kyau a tattalin arzikin kasa.
Dada bayan wannan, menene kuma muhimmancin karbar kamfanin Arik Air da gwamnatin ta yi a halin yanzu? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Farfesa Garba Ibrahim Sheka na Jami'ar Bayero da ke Kano.
To muhimmancin wannan shine kamar aka misali da yadda ake wa banki, dan banki ta hori gujewa da a rubuje shugabannin sai a nada wasu gogaggun mutane wanda ake nin da su ya fito da tsare-tsare wanda wannan banki zai kaura kin matsa da yake fito. Wannan shi ma kan farbe wannan ana zancen kan ya rubuje ne. Fitowar kamfani tana ta'allake da shugabanci na kamfani. Tana da allake da tamar da kudade na gidan kamfani. To ba mamaki wannan abu da aka yi yanzu su da su recruit da su fata kwararru mutane akan harkar da ta shafi jiragen sama wanda za su iya hana abin da zai faru na lalacewar kamfani ya je gaba ɗaya har farfado da shi. Wanda kuma rashin confidence da mutane suke da shi idan aka ta mutane na gari dawo mutane su dawo da confidence akan wannan company, domin kuma a samu aikata wanda suka yi za su ce zai shareholders wanda suke da kudi a ciki.
Yanzu dai abin jira a gane shine irin tasiri ko rashin tasirin da amsar wannan kamfani zai yi. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaicen, wani jirgin saman kundumbala mallakan sojan ruwan Amurka ya fara sintiri a kudancin tekun China, duk da gargaɗin da ƙasar ta China ta yi ranar Laraba cewa kar fa a yi wasa da matsayin ɗaucinta a wannan yankin. A jiya Asabar ne dai sojojin ruwan Amurka suka bayyana fara wannan sintirin, wurin da sojojin ruwan na Amurka da yake wannan sintiri wuri ne da ake takaddama a kansa, domin ko ƙasar ta China ta jima tana gwada ikonta a wannan yankin tekun, duk da yake wasu sauran ƙasashe da ke yankin gabashin Asiya na cewa su ma nasu ne. Wasu daga cikin ƙasashen da ke ja da ƙasar ta China kan wannan gabar tekun sun hada da Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand da kuma Vietnam, kai har ma da Taiwan ta ce wani bangaren tekun nata ne. Jirgin na Amurka dai da ya taba atisaye a gabar tekun Hawaii da Guam kafin ya fara wannan sintiri. Jami'an gidan yari a Amurka sun ce malamin nan dan kasar Masar da aka gurfanar gaban kotu akan shirin tarwatsa tsawon gini a birnin New York ya mutu jiya Asabar a gidan yari. Jami'i daga wato gidan kyauta halin waɗanda aka tsare da ke Butner a North Carolina sun tabbata a jiya Asabar cewa Sheikh Umar Abdulrahman ya rasu jiya Asabar bayan ya yi fama da ciwon shuga. Shi dai wannan dan talikin ana zargin sa ne da kai hari a babban birnin cibiyar kasuwancin nan na birnin New York da aka kai wa hari bom a shekarar 1993, kuma ya yi dalilin mutuwar mutane. To sai dai lokacin da aka kame shi ba yanke masa hukunci ba kai tsaye, amma ana rike da shi tun shekarar 1995. Yana cikin wanda suka bada shawara na tarwatsa babban ginin da ke Manhattan, ciki ko har da babban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya, kana da wasu gadoji da ake yawan gittawa a kansu a waɗanda suka hada da titin ƙarƙashin ƙasa da ake bi domin shiga cikin birni a New York. Mai magana da yawon gidan yarin ya ce Abdulrahman ya mutu yana ɗan shekaru 78. Ɗansa ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kira su daga gidan yarin na Amurka aka shaida musu mutuwar mahaifin nasa. Abdulrahman ɗan ƙasar Masar ne, kuma ana yi masa lakabi da malami mai ido guda.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.